Ilim Baba on top.
Sanada.
So. Soja Boy.
North East Records.
Zara Zara, quem chega zonteata. Zara Zara, quem chega zonteata. Zara Zara, quem chega zonteata. Zara Zara, quem chega zonteata.
Kizora Sauri Sauri, e da hora que zora Sauri Sauri. Kizora Sauri Sauri, e da hora que zora Sauri Sauri.
Yarin ya kyakkyawa, kin hado ba kaniya. Kina da kyau san kowa, beautiful my lover. Yarin ya kyakkyawa, kin hado ba kaniya. Kina da kyau san kowa, beautiful my lover. Zamu zaga 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 duniya. Dani da ke baby,
dani da ke baby.
Sweet lover.
Zara zara, kin shiga zuciyata. 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 I'ma take you up, Zara in ba ke ba magana. Wanna get up, kece inna tana zan wa janjana. I'm waiting fire, I'm waiting fire. How many time that I will tell you in a song? So even nobody stay with me, just be by my side.
Zara Zara, kin shiga zuciyata. Zara Zara, kin shiga zuciyata. Zara Zara, kin shiga zuciyata. Zara Zara, kin shiga zuciyata.
Zara Zara, kin shiga zuciyata. Zara Zara, kin shiga zuciyata. Zara Zara, kin shiga zuciyata. Zara Zara, kin shiga zuciyata.
Kizora Sauri Sauri, ki daure kizora Sauri Sauri. Kizora Sauri Sauri, ki daure kizora Sauri Sauri.
Baba on top
Sakwata Wenshehu.